More music at houseofsongs.com.
Boy, I beg you, go my way. I'm gonna take you to my friends. I know I'll show you to them. I hope so, I know go make you friends. The most I have to do.
Prince Productions.
Da ina shantaba, ita ce ta zo ta hana ni. Da ina yin fada, ita ce ta zo ta hana ni. Da ban jin magana, ita ce ta zo ta saita ni. Na fiye yin rijima, ita ce ta zo ta gyara ni. Ku ga cikakken dan kauye na gida. A an digai na ko mai cin masara. Nazo gari ni na waye na zata. Ashe akwai saura na ma a gaba. Donar kitai mini yama yama, yama yama, yama yama. Onar kitai mini yama yama, yama yama, yama yama. Idiki wallahi kwata kwata, kwata kwata, kwata kwata. Mai kinki za mu yi kacha kacha, kacha kacha, kacha kacha. Kin gyara sunana, kin gyara tunanina, kin fida ni rana. Nisan ki fa ai ai ma, samun ki da huta. Na da dama girma yanda kika shiga min rayuwata kika min digata na barkan titi da rana na daina fama dole in ce miki yama 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 donar kitai mini yama 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 oh yama yama in kike wallahi kwata 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 mai kinki za mu yi kacha 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 kacha.
Boy, I get you on my way. I will take you to my friends. I know what to show you to them. I hope so, I know go make you friends. The most I have to do now.
Yama yama, yama yama, yama yama, yama yama, yama yama, yama yama, yama yama.
Songs.com.